Wine up on the scene. Come by the house. Start feeling it. Say that nobody can gani. I need shirmi. Nada mura shinki asa narami. Tunanin ki kullun da ki har nazami. Ki gace ba kya so na zan su ne. Wallahi kina raina. Na zaga koina. Kamar ki babu mai so na ki gabar ni. Na zan sa kaina. Wallahi kina raina. Na zaga koina. Kamar ki babu mai so na ki gabar ni. Na zan sa kaina. Anywhere you go, I go follow. Can you burn me? I'm in a balloon. As you know, they are the lolly. So now I'm in a bulloli. I don't think you're not sugar, my lolly. Cause you are my one and only. Can you get it? You come out, I'll imagine. Can you get me like ginger? I should go on a kick on my bum buddy. Can I say, well, like in a rain? Now I go going now. Come and keep up with me soon. I think I'm going to be a good person. Wallahi kina raina. Na zaga koina. Kamar ki babu mai so na ki gabar ni. Na zan sa kaina. Kauna ki kawo. In za ki kawo. Dan na zan ma kawo. Kan so ne ki ki ka jawo. Ki kawo. Kauna ki kawo. Dan na zan ma kawo. Kan so ne ki ki ka jawo. Ki kawo. So ki kawo. Kana zama kawo, san ki ne ya tawo.